gari baga lahiya da wadata wannan farba kin dashi karkashin gurbai ga maza ga mata mai kirkishe gurbai sai mai kirkishe gurbai sai rawar kadu mai kirkishe gurbai ku samari yan mai kirkishe gurbai ɗan mata mai kirkishe gurbai ku ga ɗan yara kuma mace da gadan mu dan Allah kuma mace da gadan mu kirkwace kuma mace da gadan mu duk ɗan niyyar kai mace da gadan shi
kirkishin goruba ba ta yaro bace ko uwa yaro ba ta kirkishin goruba haka kautar gaya kirkishin goruba yanzu ta canza zane ba ta bar yaro ba ka uwa yaro dole ku san tattaka ta kama gani mana
haka ne take shemu she kai
kirkishin goruba sai samoni dan kirkishe ma particularité ce rama popularité connaître ton identité je dis que ton identité c'est ta mon originalité
ga wani ikon Allah mace da suna kisa ni nene hallo kuma kirkishin goruba
shemal mene late ne barne gose le san set so tiki tiro ar set dance kirkishin goruba baka san gari ba an ce ka zo ka saurari daka kalkade kunnan ka ka zo ka saurari ta ka ju yara ya mata matsalaka duka ta shi zamne mata larurarka kidi ne na daure wanda ɗan matan karkara idan sun gama baka ce idan sun gama sassabe bayan sun gama su suke suna watse tare wannan ta hito lungunan karkara ta biyo ta kasuwa ta gane yau a birni
ka toni ta shi mai gidana ya zo nace shi mai gidana ya zo
to ka san da mai gidan muka zamna bari in kwance mai gidan ya kashe ni mai gidan wane ne da dole sai an gaida shi
kirkishin goruba ba ta yaro bace ko uwa yaro ba ta kirkishin goruba haka kautar gaya kirkishin goruba yanzu ta canza zane ba ta bar yaro ba ka uwa yaro dole ku san gani mana
haka ne take
kai 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 sama hanya jiddi kaga kasa hanya mota ce to takiya hanya tuntaye ko min yace sama kasa zashi kai ka fadi banza ne dan adam bai wuya gane hali mama ki kai da sun shiryo kowa ya dukuso yayi kallo yara da manya maza da mata da masu mai da maza ɗan mata masu kashe gobara da hawaye mama ki jiwa Allah ne kai da gaskiya ta fada mu ido kun ta salamu alaikum pablo itilar sul
filosofia de jogar popular de negócio principal nem vai ir na